الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 15 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 12 shekara ta 2015 27 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa kayan gona ne sun kai gwalgwadon zakka shin gaba ɗaya ne za a ji mulci a tabbata cewa in ya kai zakka a fitar masa da zakka ko kuma abubuwan da mutum ya shauka ya shuka kowanne zaune yake da gindin kansa misali kai ne kake da gona ka shuka hatsi ka shuka dawa ka shuka wake ka shuka gujiya gaba ɗayan amfanin da ka samu a gonar idan ya kai gwalgwadon zakka ne zakka ta zama wajibi ko kuma kowanne daga cikin su sai ya kai wani gwalgwado wanda yake na zakka misali a takaice dai abinda muke so mu sani gwalgwadon zakka abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana game da kayan noma cewa sai ya kai gwalgwadon kaza sannan zakka ta zama wajibi wato shine wusqi 5 wanda shi wannan alwasq wani ma'auni ne wanda ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma'auni wanda ake kiran shi alwasqu iya gwalgwadon abin da yake dauka shine sa'i 60 wanda duk sa'i dai shi kuma gwalgwadon mudu 4 ne kenan a takaice tamkar tiya kamar gwalgwadon tiya 60 kenan tiyar da muke awo da ita anan shine kenan wusqi to wannan abin da ka noma sai ya kai wusqi 5 kenan shine tiya 300 duk da cewa tiyar da muke awo da ita anan ta wuce matsayin sa'i saboda kamar girgijen tiya ne kenan a kadan dai abinda zamu iya kiyastawa kamar tiya 280 shine gwalgwadon abin da yake isa zakka daga cikin kayan gona dan haka hatsi zaune yake da gindin kansa kamar yadda ita ma dawa take zaune da gindin kanta haka wake haka gujiya ba a hada su a wajen zakka kowane ɗaya daga cikin su sai ya kai wannan gwalgwado misali tiya 280 sannan zakka take zama wajibi kaddara cewa kayi hatsi tiya 250 dawa tiya 240 gujiya tiya 260 wake tiya 270 a gaba ɗayan abin nan da ka samu babu zakka a kanka saboda kowane ɗaya daga cikin su bai kai gwalgwadon zakka ba an gane ku kenan abinda muke so mu gane hatsi zaune yake da gindin kansa sai ya kai tiya 280 misali sannan zakka take zama wajibi haka ita ma dawa haka wake haka gujiya sannan misali kai ne kana da gona kamar 2 ko 3 ko 4 to waɗannan gonakai naka gaba daya abinda ka samu shine zaka hada, ba maganar cewa wannan gona zauna take da gindin kanta, abinda na samu sai in ya kai zakka, domin ba zan hada ba da waccan gona. Misali, in kana noma gona in ta kai 10, to gaba ɗayan amfanin da ka samu a waɗannan gonakai naka gaba ɗin zaka jimulce kaga ya kai zakka ko bai kai zakka ba. An gane ku? A waccan gona ka samu tiya 100, waccan gona ka samu tiya 50, waccan gona ka samu tiya 50, in an gama ka samu tiya 200, waccan gona sai ka samu tiya 80. Misali, idan aka hada gaba ɗin ya kai tiya 280, zakka ta zama wajibi a kanka. An gane ku? Kenan anan misali abinda muke so mu gane, sawa'an a gona ɗaya ka samu ko a gonakai waɗanda suke da dama, duka dai amfaninka ne kai ka noma, idan ka hada gaba ɗaya in ya kai zakka dole za ka fitar da zakka. Tambaya ta biyu ɗan uwa yake cewa, shin wai akwai wata alama wadda ake gane iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Domin a darasi da ya gabata mun karanta hadisin Zaid ibn Arqam, Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke mana wasiya cewa mu san kimar iyalin gidansa, mu girmama su, mu darjanta su. Shine yake cewa akwai wata alama wadda ake gane cewa wane yana daga cikin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A takeice, babu wata alama wadda za a gane a bayyane. Abinda yake tabbatar da cewa kai ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti bane shine bin salsala, a tabbatar da cewa dangantarka ta danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Kenan abu tarihi, abu salsala, uwayenka da kakanninka a tabbatar da cewa dangantarsu ta kai danganta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ta hanyar nan ake tabbatar da cewa wani ahlul baiti ne. Su ne ake kiransu ashraf. Idan aka ce ashraf, jam'i ne na sharif. In aka ce sharif, an ciro shi ne daga ashraf. In aka ce ashraf, ɗaukaka ta daraja, shi ne ake nihi da ashraf. Don haka duk wanda ya danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to mutum ne wanda yake mai daraja. Sai dai danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ta amfanar da bawa komai a nan duniya ko a gobe kiyama, sai in ta haɗu da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da imani da manzansa. An gane ku? Duk wata danganta ba ta da amfani sai in ta haɗu da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da imani da manzansa. Me zai tabbatar mana haka? Mu ɗau Abu Lahab da Abu Dalib. Abu Lahab da Abu Dalib gaba ɗayansu yayyin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. Abu Lahab wa mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kamar yadda Abu Dalib baban Ali wa mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. Amma gaba ɗayansu ƴan wuta ne. In kai kokontan cewa ƴan wuta ne, kai ma ka kafirta ɗan wuta ne, in ka mutu akan haka baka dawo ba. Domin Allah ya tabbatar mana gaba ɗayansu waɗannan ƴan wuta ne. Abu Lahab sura ta musamman Ubangiji ta'ala ya saukar, tabbati yada Abi Lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Akan kafirci ya mutu. Haka shi ma Abu Dalib mahaifin Ali dan Abi Dalib wa mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kuma dan wuta ne. In kai kokontan cewa dan wuta ne, to wannan kai ma babban kablasir yana iya hawa kanka, idan ka mutu akan haka baka dawo ba. Me yasa? Saboda nassi na Al-Qur'ani shi ya tabbatar mana da haka, kuma da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa Abu Dalib akan kafirci ya mutu. Domin lokacin da bashi da lafiya yana cikin ciwon mutuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna a gunsa, yana famar lakanta masa kalima ta la ilaha illallah. Manzon Allah yana cewa, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah aw kama qala. Manzon Allah yake cewa, ya kai amina, ce la ilaha illallah kalima ɗaya ce zaka faɗa, nayi jayayya da ita, na kafa hujja da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama. Kalima ɗaya ce zaka faɗa, in kafa hujja da ita a wajen Ubangiji na subhanahu wa ta'ala, tare da cewa ya fi ni sanin halin da kake ciki, in kafa hujja cewa ka musulunta. A lokacin nan akwai wasu shaiɗanu a gunsa a zaune, shine Abu Jahal. da wani daga cikin jigajigan kafirai na Makka, sai su ce masa a targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu addinin uwayenka da kakanninka za ka kyamata ka bi wannan yaro wanda ya zo da sabon addini. Manzon Allah sai ya koma maimaita masa ya ce, ya kai Amina, ce la ilaha illallah, kalima ce daya daya za ka faɗa na kafa hujja da ita a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama. Su ma sai su sake maimaita masa su ce, a targhabu an millati Abdul Muttalib, yanzu addinin uwayenka da kakanninka addinin Abdul Muttalib za ka yi kiyama. A ƙarshe kalimar da ya bar duniya a kanta ce, huwa ala millati Abdul Muttalib, ya mutu akan addinin Abdul Muttalib. Addinin Abdul Muttalib ko addini ne wanda yake na shirka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu damuwa. Manzon Allah yake cewa, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Manzon Allah yace, wallahi sai na roƙa maka gafara ta Ubangiji na matukar ba a hane ni ba, ba a taka mun burki ba. Kai tsaye sako daga saman bakwai sai Allah ya turo wahayi. Ubangiji ta'ala yace, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun halim. Ubangiji ta'ala ya turo sako, ma kana lin nabiyyi. Ubangiji ta'ala ya ce, ai bai dace ba ga annabi. Wal ladina amanu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, an yastaghfiru lil mushrikina, su roƙa ma mushrikai gafara, walau kanu uli qurba, koda sun kasance makusantansu ne, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa ƴan wuta ne. Ta yaya ake gane ƴan wuta? Shine mutumin da ya mutu akan kafirci. Ubangiji ta'ala sai ya ce, wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa'adaha iya, roƙon gafara ga Ibrahimu alaihi salam ya ma mahaifinsa bai zamanto ba face game da alƙawari ne da ya ma mahaifinsa. Ibrahimu alaihi salam kafin lamarin mahaifinsa ya bayyana ya masa alƙawarin cewa zai roƙa masa gafara ta Ubangijinsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana a cikin suratu Maryam, sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, dan haka sai ya cika wannan alƙawari kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Shu'ara, waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. Ubangiji ta'ala sai ya ce, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, lokacin da ya bayyana ga Ibrahimu alaihi salam cewa mahaifinsa maƙiyi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tabarra'a minhu, Ibrahimu alaihi salam sai ya raba hanya da mahaifinsa. Ubangiji ta'ala ya jinjina masa ya ce, inna Ibrahima, ku tabbata cewa annabi Ibrahimu alaihi salam la'awwahun, mutum ne mai matukar nishi, mai yawan nishi saboda tsoron Ubangijinsa, halimun kuma mutum ne wanda yake mai jimri. To wannan aya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar ya roƙa ma wannan Amina shi gafara, Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙo, saƙon da yake nuna haramcin cewa baya halatta ga mumini ya roƙa ma mushriki gafara ko mun kusacin shi da shi. Ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce, ko wanka ne ko kananka ne ko ɗanka ne ko mun kusacinka da mutum, in dai ba musulmi ba ne to haramu ne ka roƙa masa gafara, sawa'an yana raye ko yana mace. In yana raye za ka yi masa addu'ar Allah ya shiryar da shi, in kuwa ya riga ya mutu to ba maganar kai masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi Ubangijinsa ya ba shi izinin cewa ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana shi. Ya koma neman izinin ya ziyarci kabarinta, aka ba shi izinin cewa ya ziyarta. Manzon Allah ya je ya ziyarci kabarinta a wani daji da ake kiran shi Al-Abwa, yana tsakanin Makka da Madina. Tare da sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kuka, ita ma ta yi kuka. Wannan ya yi kuka, sauran jama'a da suke tare da shi suka yi kuka. Wannan yana tabbatar mana halaccin ziyarar kabari ko da ba ta musulmi ba ne domin ka ɗau wa'azi. To don haka a nan abinda muke so mu gane, kaga dai Abu Dalib da Abu Lahab dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayin mahaifinsa ne. amma gaba ɗayan su dangantar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata kulla musu komai ba. Dan haka danganta bata amfanar mai danganta a nan duniya ko a gobe kiyama sai ta hadu da imani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul mu'minun, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِهُونَ Ubangiji ta'ala ke faɗa fa'iza nufika fi suri idan aka yi busa a cikin kaho ita ce busa ta tashin alkiyama. Ubangiji ta'ala yace fala ansaba bainahum yawma idhin a wannan yini Ubangiji ta'ala yace babu wata danganta da za ta yi amfani tsakankanin bayi wala yatasaaluna kuma junansu a wannan yini baya tambaya game da juna saboda kowa lamarin da yake ciki ya wadace shi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni da ba ruwansa da mahaifi, mahaifi ba ruwansa da da, miji ba ruwan shi da mata, mata ba ruwanta da miji, wa ba ruwan shi da dan uwansa, dan uwa ba ruwan shi da dan uwansa, saboda kowa lamarin shi ya wadatar da shi yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala ya faɗa wala yasalu hamimun hamima, to shine Ubangiji ta'ala yace wala yatasaaluna junan su baya tambaya game da juna. Sai yace faman saqulat mawazinuhu duk wanda kayan awansa na lada, ma'ana su kelin shi na lada yarin jayi zunubi, fa ulaika humul muflihun. Ubangiji ta'ala yace waɗannan su ne marabauta wanda makomar su ita ce aljanna. Sai yace waman khaffat mawazinuhu wanda kuma kayan awansa yayi rashin nauyi, ma'ana zunubin yarin jayi lada, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu. Ubangiji ta'ala yace kuma su masu dawwama ne a cikin wutar jahannama. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da fadar Allah subhanahu wataala ta sauka wa anzir ashiratakal aqrabin, manzon Allah yaje ya tara jama'a ta sa, ma'ana jama'a ta Quraishawa, manzon Allah ya kira yesu yace ya ku jama'a ta Quraishawa, manzon Allah yace kowa yayi kokari ya tana dama kansa aiki na gari, fa inni la uguni ankum minallahi shay'a, kusan da cewa bazan wadatar da ku daidai da wani abu game da azabar Allah a ranar kiyama. Sannan manzon Allah ya ringa bin su gida gida, ya ku iyalin wane ku yi kokari ku tana dama kanku, fa inni la uguni ankum minallahi shay'a, ya kai yana kiran daidai ku ya kirayi iyar mahaifinsa ita ce Safiya bintu Abdul Muttalib. Manzon Allah yace ya ke Safiya ki tana dama kanki aiki na gari, ki san da cewa bazan wadatar da ke game da azabar Allah a gobe kiyama. Ya kirayi diyar tsatsan shi Fatima, manzon Allah yace ki yi kokari ki tana dama kanki aiki na gari, yace fa inni la uguni anki minallahi shay'a, ki san da cewa bazan wadatar da ke komai game da azabar Allah a gobe kiyama. Gaya Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk dangantarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yace a ranar kiyama bazan kulla miki komai na amfani, bazan iya janyo miki wani amfani, bazan iya baki tsaro da kariya game da azabar Allah, ki yi kokari ki tana dama kanki. Dan haka danganta ba ta da amfani sai ta hadu da imani da Allah da ranar kiyama. Kuma kasancewar komun dangantarka da mutum ba abinda za ta kulla maka a ranar kiyama, iya abinda zai fitar da kai shine aikinka. Dan gaya manzon Allah ya faɗa ma Fatima yace ki yi kokari ki tana dama kanki aiki na ƙwarai, ki san da cewa bazan kare ki game da komai game da azabar Allah. Dan haka kasancewar babu abin da ya dace mumini yayi alfahari da shi, ya nuna jiji da kai, duk da cewa jiji da kai da alfahari ba dabi'a bace ba ta mumini. Wannan musulunci shine babban abu wanda mumini zai yi gwandagi da shi, amma wata danganta cewa ni dan wane ne, shi kan wane ne, wannan babu tsiyar da zai kulla maka a nan duniya ko a gobe kiyama. Kayi kokari ka tana dama aikinka, ka tana dama kanka, wato aiki wanda yake na gari. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen hadisi na farko a cikin babu wanda ke bayani game da yi ma ɗan uwa da abuki ban kwana lokacin da za ku rabu da shi domin wani bulaguro ko abin da ya kama da haka. Kai masa wasiya kuma ka nemi, kai masa addu'a, sannan kuma ka nemi cewa shi ma ya yi maka addu'a. wanda mun karanta hadisin Zaid ibn Arqam, Allah ya karama masa yadda, wanda hadisin tuntuni ya gabata a cikin baban da ke bayani game da karrama iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Arqam, Allah ya yadda da shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tsaya a cikin mu yana mai kutuba a wani tauki wanda ake kiran shi wato Gadiruhu, wanda yana tsakanin Makka da Madina. A wannan gu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tsaya a cikin mu fahamidallah, wato ya gode ma ubangijinsa, wa atna alaihi ya kyautata masa yabo, ladabi daga cikin ladubba na khutuba, farko kai godiya ga ubangiji subhanahu wataala, ka kyautata masa yabo, kai salati ga manzonsa. Don haka iya abin da yake sunna, duk lokacin da jama'a ta musulmi suka hadu za a yi wani taro, za a tattauna, to abin da ya kamata a bude wannan taro da khutuba wadda ake kiranta khutubatul haja, wanda abin da ta kunsa a farko godiya ne ga ubangiji subhanahu wataala da kyautata masa yabo, sannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan bayan an yi wannan sannan kuma sai a ci gaba da abin da ake bukatar a tattauna. Wannan shine abin da yake sunna. To shine anan, dan haka aka sunnanta mana duk lokacin da mutum zai ma jama'a wani bayani, musamman bayani wanda yake da muhimmanci, to farko abin da ake bukata a yi godiya ga ubangiji subhanahu wataala, a kyautata masa yabo, a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba maganar cewa a daga hannu a yi addu'a, a'a, iya abinda za a buɗa wannan khutubatul haja. In misali kai ne shugaban taro, ka iya wannan khutuba sai ka yi. Idan ba za ka iya zanwa da ita da larabci, iya abinda za ka zo da shi na kalimomi waɗanda suke nuna godiya ce ga ubangiji subhanahu wataala da kyautata masa yabo, sai ka gabatar da waɗannan kalimomi, sannan ka ɗau jawabin da za ka ma jama'a. In an gama taro, shi kuma abin da ya dace sai a rihe wannan taro da addu'ar da ake kiranta kafaratul majlis, subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wannan shine sunna. Dan haka duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai gabatar ma jama'a wani jawabi wanda yake mai matukar muhimmanci, to farko manzon Allah yakan yi godiya ga ubangijinsa, sannan ya kyautata masa yabo. Shine sai ya ce wa wa'aba, manzon Allah ya galgadi jama'a, wa zakkara, manzon Allah ya tunatar da su haduwarsu da ubangijinsu a ranar kiyama. Kuma qala, sannan sai manzon Allah ya ce amma ba'du. Bayan abin da ya gabata na godiya ga ubangiji subhanahu wataala da kyautata masa yabo, manzon Allah ya ce ala ayyuhan nas, yace ya ku jama'a, ku san da cewa inna ma ana bashar, ni dai dan adam ne. Mun yi bayani a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam ne, amma ba kamar kowa ba, domin Allah ya rataya masa wata gala ta ban girma wadda babu wata gala sama da ita, babu matsayi na daraja sama da annabta da manzanci. Annabta da manzanci gaba daya Allah ya hada ma manzanci sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji ta'ala ya kiraye shi da waɗannan laƙabi guda biyu, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna, ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisa, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Gaba ɗaya a waɗannan ayoyi Ubangiji ta'ala ya kiraye shi da cewa annabi ne. An gane ku, wanda annabta matsayi ce wanda yake na daraja, babu wani matsayi na daraja sama da shi. Sannan kuma ga matsayi wanda yake na risala, manzanci, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa wannan matsayi, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, ya ayyuhar rasulu ballighi ma unzila ilayka min rabbik, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil khairati muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar. Dan haka dan adam ne, amma ba kamar kowa ba. An gane ku, cewa dan adam ne kamar kowa, kamar yadda su mushrikai suke fada, suna fada ne domin kaskanta darajar shi da nuna cewa ba su yadda da shi, ba su amince da shi ba. Dan adam ne ta fuskar yanda baya iya janyo ma kansa amfani daidai da misqala zarra, yanda kuma baya iya ije ma kansa wata cutarwa ko ya yayi ma kansa, kinan ta wannan fuska dan adam ne, kamar yanda mu ba ma iya janyo ma kanmu amfani, ba ma iya ije ma kanmu cutarwa balantana mu yayi ma kanmu, to haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa gaya musu da kanka su ji, kulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaksartu min al-khairi wama massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumi yu'minun. Dan haka janyo amfani da ije cuta da yaye ta abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala, baya tarayya da kowa. Idan Allah ya nufaci bawansa da amfani, babu wanda ya isa ya hana. Idan Allah ya dora ma bawansa wani tsanani, ba wanda ya isa ya yaye masa, kuma kafin tsananin ya same shi ba wanda ya isa ya ije masa. Dan haka can cikin suratul Zumar Ubangiji ta'ala yake cewa, fada musu, qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalu almutawakkilun. Kamar yanda can cikin suratul Yunus Ubangiji ta'ala yake fada, ko kuma mu ce karshen yawa cikin suratul Yunus, wa in yamsaska Allahu bi khairin wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Kenan ta fuskar rashin iya janyo ma kai amfani ko mun kankanta ko ije ma kai tsanani ko kuma yayewa, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan matsayin shi dan adam ne. Haka ta fuskar cewa an same shi ta hanyar uwa da uba, kamar yanda aka samar da mu ta hanyar uwa da uba, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam ne, yana da mahaifi shine Abdullahi, mahaifiyarsa ita ce Amina. Kuma ta yanda muke rashin lafiya, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin lafiya, wanda hadisi ya gabata tun a cikin babu sabr. Abdullahi dan Mas'ud ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana masassara, sai karkarwa yake, yace ya Rasulullahi amma rashin lafiya ta kai matuƙa da kai, yace kwarai, yace amma ku annabawan Allah lumka muku rashin lafiya ake. Manzon Allah yace kwarai, mu lumka mana ake. Yace to amma in an lumka muku wajen sakamakon lada lumka muku ake? Manzon Allah yace kwarai da gaske. Kaga yanda muke masassara da sauran rashin lafiya, haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi. Haka yanda muke ci muke sha muke zuwa kasuwa mu yi saye da sayarwa, shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ci yana sha yana tafiya kasuwa, kamar yanda su mushrikai suke cewa mali hadar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, wai me ya samu wannan manzo, in har manzo ne me yasa zai ringa cin abinci irin yanda muke ci, yana sha irin yanda muke sha, yana zuwa kasuwa irin yanda muke zuwa kasuwa. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani yace, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq. Ubangiji ta'ala yace, gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzannin mu, duk manzannin da muka aiko suna cin abinci irin yanda kake ci, suna sha irin yanda kake sha, wa yamshuna fil aswaq, kuma suna tafiya kasuwa irin yanda kake tafiya kasuwa. Kaga ta wannan fuska ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam ne, mala'ikun Allah sune ba sa ci ba sa sha, an gane ko mala'iku ba sa ci ba sa sha, sannan kuma ba sa tafiya kasuwa, mu ƴaƴan adam mu ne muke ci muke sha muke tafiya kasuwa. Sannan haka ta fuskar cewa kowa daga cikin mu in lokacin sa yayi mutuwa zai, domin ƴaƴan adam ne mu, ko ƴaƴan adam Allah ya kaddara mana mutuwa, da mu ƴaƴan adam da aljannu Allah ya kaddara mana mutuwa, kamar yanda yace nahnu qaddarna bainakumul mauta wama nahnu bimasbuqin. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma dan adam ne, Allah ya kaddara masa mutuwa lokacin sa yayi, kuma ya koma zuwa ga ubangijin sa, kamar yanda Allah ya faɗa, wama ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun, kamar yanda ya faɗa, innaka mayitun wa innahum mayitun. Kenan dan haka yace, inna ma ana bashar, kusan da cewa dai ni dan adam ne, an gane ku, dan adam ne, amma wajen daraja da matsayi Ubangiji subhanahu wataala ya daukaka darajar shi, babu wani wanda Allah ya bashi daraja irin darajar da ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A takeice shine fiyayyen halitta, a zamani da ya wuce Allah bai taba halittar halitta mai daraja mai matsayi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan gaba kuma har kiyama wanda ma zai tunkari fagen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a haifa ba dan haka kenan shine yace inna ma ana bashar kusan da cewa ni dan adam ne dan adam ne kenan ta fuskar yanda baya iya janyo ma kansa amfani ko ya ije ma kansa cuta ko ya yaye ma kansa sai yace yushiku anya atiya rasulu rabbi fa ujiba tabbas yace jakadan ubangiji na ya kusa ya zo mu kuma dole in karba kira shine mala'ikan mutuwa nan ban kwana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da sahabbai ma'ana ya kusanta jakadan ubangiji na wanda Allah ya wakilta shi game da karban rayukan bayi ya kusa ya zo in yazo kuma dole zan karba kira sai manzon Allah ya ce wa ana tarikum fikum saqalaini kusan da cewa ni mai bara muku wasu abubuwa ne nauyaya guda biyu awwaluhuma kitabullahi farkon su shine littafin Allah domin alqur'ani abu ne mai nauyi ubangiji ta'ala ya faɗa inna sanuliki alayka qawlan saqila lalle da mu da sannu zamu jefa maka faɗa faɗa wanda take mai nauyi shine alqur'ani wanda bayani ya gabata hadisi na cikin kitabu Badi'ul Wahyi wato wani sahabi yake faɗa yake cewa tabbas yake cewa wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wahayi na sauka gare shi a lokaci wanda yake na tsananin sanyi yace goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faso da jibi gaya ana tsananin sanyi idan wahayi na sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda nauyin wahayi goshinsa zaka ga yana faso da jibi saboda wahala kuma haka hadisi ya gabata Umar Allah ya kara masa yadda kamar yadda wani sahabi ya tambaye shi yace masa wayyaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kasancewa idan wahayi na sauka gare shi Umar yace masa bari in wannan al'amari ya kasance zan nuna maka wata rana suna tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sauka a wani daji wato sai wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sahabbai sukan gane in wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a kawo wani bargo a rufa masa saboda kamar sa tana canzawa fuskar sa zata takura ya zamanto yana shinkori irin shinkori wanda yake na dan taguwa kamar an makure dan taguwa yana jin lumfashi a lokacin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wannan yanayi sai ya kira wannan sahabi sai ya ce daga bargon ka gani ya daga ya ga yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki to wahayi abu ne wanda yake mai nauyin gaske alqur'ani abu ne mai nauyin gaske in ba dan Allah ya saukaka alqur'ani ga bayinsa wallahi ba yanda za a yi iya hardace alqur'ani sura ɗaya ba za ka iya hardacewa ba to wannan rahama ce ta ubangiji subhanahu wata'ala game da bayinsa sai ya saukaka alqur'ani ga ya muke karanta shi kuma mu haddace shi kamar yanda Allah ya faɗa fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda kamar yanda kuma Allah ya faɗa a cikin suratul qamar walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min muddakir to shine anan manzon Allah yace awwaluhuma farkon su kitabullahi wato shine littafin Allah fihi alhuda wan nur manzon Allah yace a cikin alqur'ani ke akwai shiriya an gane ku ma'ana duk wanda yake so ya gane hanya ta ƙwarai ya tabbata akan ta to wannan hanya bayani game da ita na cikin alqur'ani alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka kunshi shiriya su ne za su dora ka hanya mai kakka wanda ba za ta taka burki da kai idan ka bi ta sai aljanna a gobe kiyama shine yace fihi alhuda a cikin alqur'ani ke akwai shiriya sai yace wan nur kuma da haske maganin duhu kenan manzon Allah sai yace fa kuzubi kitabillahi ku yi riko da littafin Allah wastamsiku bihi manzon Allah yace ku rike shi gam kar ku bari ya kunce ya kubce muku riko da alqur'ani ba zai tabbata ba sai kai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya wadatu da alqur'ani baya bukatar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rukon shi da alqur'ani ba zai amfane shi ba kuma da'awa ce ta baka a hakika ba mai ruko da alqur'ani bane, inda mai ruko da alqur'ani ne da yayi ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ke bayani game da abin da alqur'ani ya sauka. A farko dan uwa yayi tambaya game da gwalgwadon abin da yake isa a fitar da shi na zakkar kayan gona, bayan da za a yi ka gane cewa a kayan gona ga gwalgwadon abin da za a fidda na zakka, ga abin da ake fidda masa zakka, ga abin da ba a fidda masa zakka, sai ka koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A jimilci a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ta yi wa atu haqqahu yawma hasadi, ku ba da haƙƙin abin da kuka noma yawma hasadihi a ranar da kuka yi girbi. Kuma haka can ya faɗa ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. To dan haka ba za ka gane cewa daga cikin kayan gona wanne ne ake fitar masa da zakka, wanne ne ba a fitar masa da zakka, kuma sai ya kai wani gulgudo ne ake fitar masa da zakka, sai ka koma cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka Allah ya yi bayani wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru. Mu muka saukar maka da wannan alqur'ani dan ka bayyana ma jama'a hakikanin abin da aka saukar musu, wa la'allahum yatafakkaru, kuma dan su yi tunani su kadaita ubangijin su a cikin ibada. Dan haka duk wanda yace ya wadatu da alqur'ani ya karyata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan kafircin sa ya tabbata. An gane ko? Domin manzon Allah ya faɗa ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma, kusan da cewa an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi. Menene kwatankwacin alqur'ani? Shine sunna, sune hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai yace fa khuzu bi kitabillahi, ku yi ruko da littafin Allah, wastamsiku bihi, ku rike shi gan kar ku bari ya kuce mu. Sai yace fa hassa ala kitabillahi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da jama'a akan ruko da alqur'ani. Waraggaba fihi, manzon Allah ya kwadaitar da jama'a saboda ka'idar duk wanda ya bi alqur'ani da sunna, to alqur'ani da sunna ba za su taka burki da shi face gidan aljanna a gobe kiyama. Amma duk wanda ya maida alqur'ani da sunna bayan sa, to za su sa shi gaba su kora shi babu inda za su taka burki da shi face wuta a ranar kiyama. Da haka manzon Allah ya faɗa wal qur'anu hujjatul laka aw alayka, shi alqur'ani in ma ya zame maka hujja, in kai aiki da shi, to a ranar kiyama zai zame maka matsayin lauya ne a wajen ubangijinka sai ya kai ka aljanna. Allah ya sanya alqur'ani ya shigar da mu aljanna a ranar kiyama. In kuma mutun ya juya ma alqur'ani baya bai aiki da shi, to alqur'ani zai zama hujja ne akan shi a ranar kiyama, zai tabbatar da cewa bai karba ba, bai aiki da shi ba, ubangiji subhanahu wataala ya umarnin cewa a jefa shi wuta. Shine sai yace wa raggaba fihi, manzon Allah ya kwadaitar game da ruko da alqur'ani. Summa qala, sannan sai manzon Allah yace wa ahlu baiti, yace abu na biyu wanda yake mai nauyi wanda zan bar muku, manzon Allah yace sune iyalin gidana. Iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata, farko sune matan shi, sannan duk da cewa kamar yadda shi Husayn ibn Imran yayi tambaya suwa ne ne iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda manzon Allah anan yake cewa yana hada mu da Allah, mu san kima su, mu san darajar su, yace sune waɗanda Allah ya haramta musu cin zakka. Farko dai sune wato iyalin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da ƴaƴansa da jikokinsu, wannan ahlul baiti ne Allah ya haramta musu zakka. In ya tabbata salsalarka uwaye da kakanni ya kai ga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, to ka tabbata cewa kai ahlul baiti ne. Na biyu shine Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far da shi da ƴaƴansa da jikokinsa gaba ɗayansu ahlul baiti ne, Allah ya haramta musu cin zakka. Na uku wato Aqil ibn Abi Talib, ƴaƴansa da jikokinsa su ma ahlul baiti ne, Allah ya haramta musu zakka. Amma shi Aqil ibn Abi Talib ya mutu akan kafirci. An gane ku? Yan uwansa da Ali da Ja'far sune suka mutu akan musulunci, sune suka tabbata akan musulunci. kenan na hudu shine Ja'far ibn ibn Abi Dawud wannan ibn Abi Dawud mun ce da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib da Ja'far ibn Abi Dawud da Aqil ibn Abi Dawud sannan kuma da Ali dan Abi Talib an gane ko Ali Allah ya kara masa yadda da shi da ƴaƴansa da jikokinsa gaba ɗayan su waɗannan ahlul baiti ne kenan su biyar ne kenan farko Al-Abbas na biyu Ja'far na uku Aqil na hudu wato shine Ali dan Abi Talib na cikon biyar din ya kwanta mana a darasi da ya gabata kenan mun zana su waɗannan su ne wanda Allah ya haramta musu zakka wato shine yace wa ahlu baiti yace da iyalin gidana sai yace uzakkirukumullahi fi ahli baiti yace ina hada ku da Allah ina muku magiya game da iyalin gidana ku san kimar su ku san darajar su ku ba su haƙƙin su manzon Allah sai da ya maimaita wannan kalima wato su uku manzon Allah yana maimaita musu uzakkirukumullahi fi ahli baiti a takeice bayani ya gabata akan wannan hadisi me yake nuna mana shine kasancewar duk lokacin da zaka rabu da mutum domin wani bulaguro ko kuma kasancewar bulaguro wanda yake dogo shine bulaguro wanda yake na mutuwa to ya kamata kama jama'ar ka wasiya kai musu galgadi kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma jama'a galgadin cewa su yi riko da alqur'ani da sunnarsa kuma su san kimar iyalin gidansa su darjanta su yau zamu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سليمان مالك بن الهويرث رضي الله عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتق فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أهلكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي قوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف وروي بكافين ما لم الله يجيك أنسى كفتا وأن حديث رواية تيتا أبو سليمان مالك ابن الهويرث الله إكرم سيدا كفتا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقارب يتي منجيما منزان الله صلى الله عليه وسلم ألوك تنم منا سماري متاسا متقاربون سألنجونا لفظين شبابا جمعينين شاب إذا أكتش شاب saurayi kenan wanda yake matashi maji karfi in ma ka ce shababa ko ka ce shabab ko kuma ka ce shuban shine yace wa nahnu shababatun mutaqaribun yace muna samari matasa mutaqaribun sa'anni juna wannan zuwa da suka yi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a shekara ta 9 da hijirar sa domin wannan ita ce amul wufud wanda jama'a ta ko ina suka ringa fitowa suna kawo bakunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina sukan zo su yi mubaya'a su nuna sun meka wuya ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa wannan kuwa ya kasance ne lokacin da iza ja'a ta sauka ubangiji ta'ala yana fada iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja domin bayan an bude makka da yaki duk sauran wasu jama'a wanda da sun yi taurin kai gaba ɗaya suka ringa mika wuya saboda me yasa a cikin jama'a in sun yi taurin kai a duk lokacin da aka kama babba aka tankwasa shi aka danne shi to dole ne kankana za su mika wuya dole ne kenan kankana za su mika wuya dan haka da aka karya makka aka ci ta da yaki ta koma karkashin daula ta musulunci to dole ne sauran kabilu suka ringa me kauya suka ringa iski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina shine yace wa nahnu shababatun mutaqaribuna muna matasa mutaqaribuna waɗanda suke sa'anni juna fa aqamna indahu 20 layla muka zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kwana 20 kwana 20 suka yi a nan birnin Madina yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kasance mutun ne wanda yake rahiman mai tausayi rafiqan wato mai tafsasawa game da jama'a yace fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana manzon Allah sai zaton cewa a yanzu fa muna begen haduwa da iyalinmu manzon Allah yayin zaton cewa a yanzu waɗannan jama'a dai suna begen haduwa da iyalinsu su koma gida fasa'alana amman tarakna min ahlina manzon Allah ya tambaye mu game da waɗanda muka baro a bayan mu wato na iyalinmu manzon Allah ya tambaye mu ya dan tantambaye su wane kai iyalinka kana da mata kana da ƴaƴa kana da kaza manzon Allah ya tantambaye su Malik yake cewa fa akbarnahu muka bashi labari game da iyalinmu wanda muka baro baya faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu irji'u ila ahliku manzon Allah yace ku koma wajen iyalinku fa aqimu fihi manzon Allah yace ku zauna a cikin su ku koma wajen iyalinku manzon Allah yace ku zauna a cikin su wa allimuhu manzon Allah yace ku karantar da su addini wa muruhum ku umarce su da yin abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya dora musu na dokoki wa sallu salata kaza fihi ni kaza manzon Allah yace ku sallaci sallah kaza a lokaci kaza wa sallu salata kaza fihi ni kaza manzon Allah yace sallah kaza ku yi ta a lokaci kaza sannan sai yace fa idza hadaratis salatu manzon Allah yace in lokacin sallah yayi faliyu azdillakum ahadukum manzon Allah yace dai daga cikin ku yi kiran sallah wal ya ummakum akbarukum manzon Allah yace babba daga cikin ku ya limance ku malan sai yake cewa al-Imam al-Bukhari ya dada a wata riwaya tashi sai yace wa sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah yace ku yi sallah kamar yanda kuka ga wato ina sallah a takeice anan Malik ibn al-Huwairis Allah ya kara masa yadda yana nuna mana yanda suka taso ta kanas suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin karantar addini kamar yadda bayani ya gabata wannan kuma ya kasance ne a shekara ta 9 a lokacin nan kuma suna matasa kaga wannan yana nuna mana bambanci tsakankanin matasa na farko da matasan mu na yau matasa na farko babu abinda suka sa gaba illa kokarin neman ilimi fahimtar addini dan haka shi matashi ana buƙatar yayi kokari ya ribanci kuruciyarsa kada ya bari ta tafi duk wani abin da ka san zai amfane ka a bangaren addini ko a bangaren rayuwa to shi ya kamata ka sa gaba duk abin da zai bata maka lokaci to wannan kada kai kokari ka bata maka kanka lokaci dan haka takannas matasa ne sa'anni juna suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su karanci addini shine yace da muka zo sai da muka zauna tsawon kwana 20 a nan Madina sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutun ne wanda yake mai tausayi mai tafsasa ma jama'a wanda wannan dabi'a ce wanda Allah ya dabi'antar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kimsa tausayi a cikin zuciyarsa da tafsasa ma jama'a kamar yadda Allah ya siffanta shi da waɗannan sifofi guda biyu ubangiji ta'ala ke faɗa can ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim game da mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne matukar tafsasawa ne kuma mai jin kai ne dan haka wannan ya nuna mana cewa a matsayin mu na mu'minai ya kamata ya zamanto muna da tausayi muna da jin kai ya zamanto muna da tausaya ma jama'a shine anan sahabin yake tabbatar mana wannan sifa daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai tausayi, mutum ne wanda yake mai tausasa ma jama'a, wanda ya gabata yana daga cikin abin da ke tabbatar da wannan sifa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa na shugaban halitta gaba daya. Yarinya karama a cikin birnin Madina za ta zo yana zaune ta kama hannun shi ta ja shi ta tafi inda take so da shi, abinda take so yayi mata na bukata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya bi wannan yarinya sai ta je abinda take so yayi mata, sannan yayi mata in ya so ya dawo. So da yawa tsohuwa za ta zo ta kama hannun shi, zo ka je ka mun kaza, ta ja hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba zai mata garrama ba, manzon Allah zai bi ta ya je mi take so a mata, sai ya mata ya gama sannan ya dawo. To wannan haka ake bukatar ya zamanto mutum yana da tausayi kuma yana da tausasawa game da jama'a. Dan haka anan shi Malik ibn Buwayr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mutum ne mai tausayi, mutum ne mai tausasa ma jama'a. Sannan wannan hadisi sai yake nuna mana cewa kuma ya dace mutum ya zamanto irin yanda yake sanin ciwon kansa, to ya san ciwon jama'a. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin iyalinsa, yana nitse, babu wani abin da ke tada masa hankali. Waɗannan jama'a ne waɗanda sun baro iyalinsu sun yi gulaguro, sun zo wajensa sun zauna kusan kwana 20. Manzon Allah sai ya fahimci cewa jama'ar nan fa suna bige game da iyalinsu. Ka san shi dan Adam duk lokacin da ya rabu da iyalinsa, to zaka ga wani lokaci yana begen ya koma gida ya je ya haɗu da iyalinsa. Manzon Allah sai yake tambayar su cewa dawa 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 kuka baro na iyalinku, suka faɗa masa cewa mun baro matanmu da ƴaƴanmu da kaza da uwayenmu da kaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin nan sai manzon Allah ya ce to abinda za a yi ku yi kokari ku koma gida ku je ku zauna a cikin iyalinku. To dan haka wannan daman ɗabi'a ce ta dan Adam, kasancewar duk lokacin da ya jima rabansa da iyalinsa zaka ga yana begen komawa gida. To abin da ya kamata a nan, in wannan a ƙarƙashin ka yake, to ya kamata ya zamanto ka fahimci yanayin da jama'a suke ciki, duk jama'ar da suke ƙarƙashin ka ya kamata ka fahimci yanayin da suke ciki. Dan haka manzon Allah da ya fahimci cewa suna begen komawa gida, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su ku koma cikin iyalin. Dan haka ba a buƙatar ɗan Adam ya zamanto yana da ananiya, kawai ya zamanto kai kanka ka sani baka san jama'a ba. Yanzu misali a nan, so da yawa mutum yakan ɗauki ma'aikata ya je ya ba su wani aiki ya kai su daji, to ya kamata ka tsaya ka fahimci yanayin da suke ciki. In ka ga waɗannan ma'aikata naka suna buƙatar komawa gida, ya kamata ka ba su dama su zo su ga iyalinsu sannan kuma su koma. Wannan haka shi ne ƙa'ida, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya fahimci cewa suna buƙatar komawa gida su haɗu da iyalinsu, manzon Allah ya ce to ya kamata ku koma gida ku je ku haɗu da iyalinku. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk yanda ake ciki, in dai ba ya zama dole ba, to mutum ya tabbata a cikin iyalin shi shine ya fi alkhairi. Ka tabbata a cikin iyalin ka shine ya fi alkhairi, dan ba a buƙatar ya zamanto, in dai ba ya kama dole ba ya zamanto mutum ya yi bulaguro ya bar iyalinsa. Domin kasancewarka a cikin iyalinka shine ya fi alkhairi. Abu na farko ga so da ƙauna wanda zai ƙara tabbata tsakankaninka da su, sannan kuma ga yadda zaka kula da tarbiyyarsu da kiyaye duka wasu halayen da suke ciki da abubuwan da suke da buƙata na karantarwa ta addini. In kana cikin iyalinka zaka tsaya kai kiwon iyalinka, amma duk lokacin da baka cikin iyalinka abubuwa da yawa sukan iya biyo baya, musamman na tabarbarewar tarbiyya. Dan haka in ba ya zama dole ba, to ana buƙatar mutum ya tabbata a cikin iyalinsa. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana in ma bulaguren ya kama dole, in ka je ka yi da buƙatunka, to abin da ya kamata ka yi gaggawa ka dawo cikin iyalinka. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake umurtar cewa mai bulaguro in ya gama bukatunsa, manzon Allah ya ce to maza ya yi gaggawa ya dawo cikin iyalinsa. Yana daga cikin ladabba na bulaguro, in ka yi bulaguro abin da ya kai ka in ka gama, to ka yi maza ka dawo cikin iyalinka. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana fiyayyar hajji shine bayan mutum ya gama hajji kada ya yi jinkiri ya dawo cikin iyalinsa. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa an umarce mu mu yi kokarin karantar da iyalinmu, mu yi kokarin karantar da su addini. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu yace musu ciyayi ku koma cikin iyalin ku sai yace wa allimuhu, manzon Allah yace ku karantar da su addini. Kenan ya dace a ce mumini, ko kuma mu ce ya zama wajibi akan mumini iyalinsa yayi kokarin karantar da su addini. In kana da ilimin da zaka karantar da su to ya zama wajibi, in ma ka zauna da kanka ka karantar da su ka kebance musu lokaci na karantarwa. In kuwa baka da ilimin da zaka karantar da su to kayi kokarin kawo wanda zai karantar da su, ko kuma ka kai su inda za su koyi addini, ka kai su inda za a karantar da su, ko kuma ka kawo wanda zai karantar da su ya karantar da su da kai da su gaba daya, ko kuma in kai ka iya ka karantar da su. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umurtar mu'mine cewa su karantar da iyalinsu addini, shine yace wa allimu, manzon Allah yace ku karantar da su. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa kada ka takaita akan karantarwa kadai, bayan ka karantar da su sannan kuma ka ci gaba da umarnin su cewa su yi kaza su yi kaza su daina kaza, kamar yadda anan manzon Allah yace wa allimuhum wa mubuhu, manzon Allah yace ku karantar da su sannan kuma ku umarce su kenan game da yin ayyuka wanda Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta musu. Dan haka hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku umarci ƴaƴanku game da yin sallah in sun kai shekara 7. Manzon Allah yace in sun kai shekara 10 suka ki, manzon Allah yace ku buge su, amma babu gobe wanda yake mai fasa jiki. Dan haka can Ubangiji ta'ala yace mana wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Kenan ka karantar da iyalinka sannan kuma ka umarce su. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana kiran sallah wajibi ne idan lokacin sallah yayi, illa kasancewar wajibi ne wanda yake mai wadatarwa, ko ka ce farilla wadda take mai wadatarwa. Kenan in wani yayi ya sauke ma sauran jama'a, amma inda jama'a gaba ɗaya za su haɗe kai akan daina yin kiran sallah, to wannan sun bar abinda Allah ya farlanta musu, sun yi laifi wanda yake mai girma. Dan haka in lokacin sallah yayi, yin kiran sallah wannan farilla ne a masallatai, kuma duk jama'ar da za ta haɗu ta yi sallah to wannan an sunnanta mata yin kiran sallah. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum, in lokacin sallah yayi manzon Allah yace ɗaya daga cikin ku ya tashi yin kiran sallah. Wannan kuma hadisi yana nuna mana yin kiran sallah gabanin shigar lokaci baya inganta, kafin lokaci yayi ayi kiran sallah wannan bai yi ba, ko an yi in lokaci ya shiga dole za a sake wannan kiran sallah. Dan haka asuba ita kadai take da kiran sallah guda biyu. Na farko an shar'anta shi ne domin falkar da wanda ke bacci, ko kuma wanda daman a tsaye yake a falke yake, to yayi kokarin kenan in mai nihin azumi ne ya je ya tanadi kenan abincin azumin sa yayi sahur. An gane ko? Shine aka shar'anta mana kiran sallah na farko kafin ketowa alfajir, wannan ana yin shi ne domin wanda yake falke yayi kokarin tanadar abin sahur kenan ga menihin azumi, wanda kuma yake bacci kenan ya falka ya shirya domin lokacin sallah ya kusa. Sannan in lokaci ya shiga sai aka shar'anta mana yin kiran sallah na biyu kenan a sallar asuba. To dan haka kiran sallah kafin shigar lokaci wannan baya inganta, ko an yi bai yi ba, in lokacin yayi dole za a sake, domin shi kiran sallah hikima ta Ubangiji ta'ala da ya shar'anta mana sanar da jama'a ne game da cewa lokacin sallah ya shiga. Sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana cewa wato sallah ta jama'a wajibi ce. Sallah ta jama'a wajibi ce, dan haka manzon Allah ya ce waliya ummakum akbarukum, babba daga cikin ku manzon Allah ya ce ya zame muku limami. Kaga wannan kenan yana nuna mana sallah ta jama'a wajibi ce, dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'an ana cikin hali na zaman gida ko hali wanda yake na bulaguro, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan haɗu su yi sallah. Dan haka ita sallah ta jama'a na daga cikin abin da ke nuna wajibcinta, koda ana cikin yaki Ubangiji subhanahu wataala bai yi rangwame cewa kowa ya kadaita yayi sallah, sai lokacin da yaki ya tsananta ba za a iya haɗewa a yi sallah, kuma ba za a iya raba jama'a biyu, to a wannan lokaci ne ya zama wajibi kowa ya yi sallah shi kadai, kamar yadda Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana, to amma koda ana cikin hali na yaki dole ne a hadu a yi sallah ta jama'a wajibi ce. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana koda mutum yana kan halin bulaguro to ya tabbatar da cewa wajibcin sallah ta jama'a yana kansa. Koda kana cikin halin bulaguro ba a maka rangwame game da sallah ta jama'a. In akwai jama'a waɗanda suke matafiya to ba laifi kukan iya haduwa ku yi jami'i ku matafiya ne. Amma in ko kai kadai ne a cikin halin tafiya to baya dacewa ka keɓanta kai sallah in lokacin sallah yayi dole ka je ka samu jama'a a masallaci ku yi sallah. Don haka a nan suna kan halin tafiya ne in za su koma gida manzon Allah ya ce in lokacin sallah yayi ɗaya daga cikinku ya yi kiran sallah sai ya ce wani ya ummakum akbarukum manzon Allah ya ce babba daga cikinku ya yi muku limanci. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wajen limanci akan gabatar da wanda yake babba wanda ya fi shekaru shi ya fi dacewa ya zama liman. Amma kar ka fahimci cewa wannan ya ci karo da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi. Manzon Allah ya ce wanda ya fi jama'a sanin karatun alqur'ani manzon Allah ya ce shi ya dace wato ya yi limanci. To mu gane cewa shi wanda yake babba yakan biyo mataki ne wanda yake na hudu. Farko in jama'a suka hadu to wanda ya dace ya zamanto limami shi ne wanda ya fi sanin alqur'ani. Sannan bayan sanin alqur'ani sai a zo mataki na biyu shi ne wanda ya fi sanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan mataki na uku shi ne wanda ya yi rigaye a wajen hijira. An gane ku? Sannan mataki na uku shi ne wanda ya fi shekaru. Kenan jama'a ce suka hadu to sai mu tsaya mu diba a cikin mu wane ne ya fi mu sanin alqur'ani. Wanda ya fi mu sanin alqur'ani shi ya fi dacewa ya zama limami. To sai ya zamanto gaba ɗaya mu mun zamanto daidai a wajen sanin alqur'ani. Yanda ka san alqur'ani ni ma na san shi. Kenan me za a yi? Sai a tsaya kuma a tantance a cikin mu wane ne yafi wani sanin sunna, yafi sanin fahimtar addini kenan, sanin hukunce-hukuncen ibada. In kafi ni sanin hukunce-hukuncen addini, ma'ana kafi ni sanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kenan kana da daraja ɗuriya a kaina, kenan kai ya dace ka zama limami. Idan ya zamanto mun zama daidai a wajen fahimtar sunna, to a nan sai a dawo mataki wanda yake na uku. Kenan wannan ana magana a wancan lokaci, sai a tsaya tsakanin ni da kai wane ne farkon wanda ya yi hijira zuwa Madina. In na rigaye ka yi hijira kenan ni na fi dacewa in zama limami. An gane ko? Kenan in mun zamanto daidai a wajen sunna to sai a zo mataki na uku, wane ne ya fi jimawa a wajen yin hijira. In na fi ka jimawa kenan ni na fi dacewa na fi limanci. Me yasa? Domin ina da wata daraja a kanka. Idan kuma ya kasance tare muka yi hijira to sai a tsaya a diba tsakanin ni da kai waye fi shekaru. In daidai da awa ɗaya ka rigaye ni zawa duniya to kai ya fi dacewa ka yi limanci. Don haka ka'ida ta addini idan ana so a tankaɗe a rauraye sai a tsaya a diba. In ya zamanto jama'a sun zamanto daidai a wani ɓangare to sai a diba wani ɓangare. Kenan a nan ne shekaru suke amfani, wanda ya fika shekaru kenan a nan shi za a gabatar. To don haka a nan manzon Allah sai ya ce wali ya ummakum akbarukum, wanda ya fiku shekaru manzon Allah ya ce ya limance ku. Me yasa? Saboda kasancewar waɗannan matasa sa'annin juna ne sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba su da bambanci a wajen koyan alqur'ani, domin gabaɗayansu kusan kwana 20 suka yi a wajen shi suna koyan alqur'ani, suna koyan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka koyi ibada, kuma hijiran ma tare suka yi. To kenan anan menene zai bambanta tsakankaninsu? Sai a koma wajen shekaru. Don haka manzon Allah ya ce to wanda ya fi ku shekaru sai ya limance ku. Sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa wato mutum idan zai fuskantar da jama'a ga wani al'amari na addini za ka yi musu galgadi ka karantar da su. To wani al'amari ma wanda kake zaton cewa sun san shi to ba laifi bane ba ka ƙara tunatar da su. Kaga anan kusan kwana 20 suka zauna a birnin Madina suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma da za su koma daga cikin galgadin da manzon Allah ya musu sai yake cewa in lokaci kaza yayi ku sallaci sallah kaza, in lokaci kaza yayi ku sallaci sallah kaza. kaga tare da cewa a zaman da suka yi kwana 20 sun san a wani lokaci ne ake sallah azhar, sun san a wani lokaci ne ake la'asar, wani lokaci ne ake magariba, sun san lokacin da ake isha, sun san lokacin da ake asuba. Abu ne sananne a gun su. To amma manzon Allah sai ya ce musu, in lokaci kaza yayi ku sallaci sallah kaza, in lokaci kaza yayi ku sallaci sallah kaza. Wannan yana nuna duk abin da ka san kana zaton cewa mutum ya san shi, to ba laifi bane in kana masa wa'azi ka ƙara tunatar da shi wannan abu. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa kamar yanda kake karantar da jama'a ta fuskar faɗa, to ya kamata ka karantar da su ta hanyar aiki, ka nuna musu abu a aikace. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya faɗa musu anan da yace in lokaci kaza yayi, manzon Allah yace ku sallaci sallah kaza, in lokaci kaza yayi ku sallaci sallah kaza. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da su, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah. Kenan yanda kuka ga ina sallah a aikace, manzon Allah yace ku yi ta haka. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau minbarinsa mai matattakara guda uku, sai da ya hau kan minbarin manzon Allah ya fuskanci alƙibla ya kabbara ta harama, ya karanta Fatiha, ya karanta sura. Akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunku ya yi ruku, da ya dago daga ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yo da baya da baya, sai da ya sauko daga kan minbarin manzon Allah ya duka ya yi sujada. Da ya gama sujada manzon Allah ya tashi ya sake takawa ya hau kan minbarin ya yi tsaye ya ci gaba da karatu, ya duka ya yi ruku'u. Da ya yi ruku'u ya dago, bayan ya dago manzon Allah ya yo da baya da baya ya sauko kasa ya yi sujada. Da aka gama sallah manzon Allah ya waiwayo sai yake ce ma sahabbansa, inna ma sana'atu hadha li ta'allamu salati wa li ta'tamu bi. Manzon Allah yace ku san da cewa nayi haka, ma'ana nayi sallah akan minbari idan ku koyi yanda sallah ta take, kuma dan ku yi koyi da ni. Kaga a aikace ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai sallah. To dan haka in ka karantar da jama'a ta fuskar faɗa, to ana buƙatar ka karantar da su a aikace su san da cewa ga yanda ake. Dan haka akwai sahabin da yazo ya bubbuga sallah a cikin masallaci, yayi sallah kotan kurciya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa, koma ka sake sallah, ba haka ake sallah ba. Ya koma ya sake hallo yayi ta kamar yanda yayi ta a farko kotan kurciya, ya dawo manzon Allah yace masa, koma ka sake sallah, domin ba sallah ba kai, sai da aka yi so'o. A ƙarshe yace, ya rasulullahi, ban iya wata sallah in ban da wannan, karantar da ni yanda ake sallah. Manzon Allah yace masa, in ka tashi yin sallah ka kyautata arwalla, sannan ka fuskanci alƙibla, kai kabbara ta harama, sannan kai karatu, in ka gama kai ruku'u, sai ka nutsu a cikin ruku'u, sannan ka dago, in ka dago manzon Allah yace sai ka nutsu, sannan ka je kai sujada. Manzon Allah ya karantar da shi yanda ake sallah daga farko har ƙarshe. Kaga wannan ta fuskar faɗa ne. To amma sai gaya anan manzon Allah yace ma waɗannan sahabbai, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah. To dan haka wannan yana nuna mana ya dace ga mumini yayi kokarin karantar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah, kayi kokari ka bi tattafai waɗanda suke, wanda malamai suka wallafa ga yanda sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take, ka koya kamar yanda yake, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah. Sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa wato ita sallah ibada ce wadda ba yanda za a yi mu koyi wannan sallah, dole sai mun koma kenan cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu gane yanda yake sallah. Don haka Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya wallafa littafi na musamman mai suna Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kabbara ta harama har izuwa sallama. To don haka malamai idan ka koma cikin littattafai kan na fiqhu kan na hadisi, galibi ba za ka samu ba za ka rasa daidai da ma'ana a cikin kowane littafi, sai ka samu malamin yayi babi wanda ke bayani game da sifar sallah ga yanda take, ma'ana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta. illa kasancewar wani littafin a samu kurakurai a samu ƙari ko a samu rage. Don haka shi wannan littafi na Albani, Allah ya ji kansa, ya tace littafin matukar tacewa tun daga farko har zuwa ƙarshe, ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah. Don haka kenan, in ka koye ta a ilmance, to ya kamata kuma ka koye ta a aikace, kuma a haka kenan zaka karantar da iyalinka, kuma haka zaka yi kokarin karantar da jama'a kenan. Kuma wannan yana nuna mana duk mutumin da yaje ya nemi ilimi, to ya kamata idan ya dawo yayi kokari ya karantar da jama'ar sa kenan, waɗanda basu kai shi ba matsayin ilimi kenan, iya abin da ya koyo yayi kokari ya karantar da jama'a. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa ma kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fi ddin walyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdaru. Wanda lokacin da aya ta jihadi ta sauka, sahabbai suka fita gaba daya, Ubangiji Ta'ala ya ce ba haka ba za a yi. Me zai hana daga cikin kowace jama'a a samu waɗanda za su zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su karanci addini? Domin in sun koma su karantar da jama'arsu, wataƙila za su tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan yana nuna mana ka yi bulaguro ka je ka nemo ilimi. Sunna ce ta magabata, kamar yadda waɗannan suka tashi takanas daga garinsu suka je Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka koyo addini, suka koyi yadda yake ibada a aikace. Manzon Allah ya ce in kun koma gida ku karantar da iyalinku kuma ku umarce su. Kenan ka je ka nemo ilimi, sunna ce ta magabata. Sannan in ka nemo ilimi kuma ka yi kokarin karantar da jama'arka. Dan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.